more music at praisejamsblog.com.
Oh, how I love you, Lord. You are my defender. The Lord is my protector. He is my strong fortress. Praise the Lord.
Karbi ya bona daga zurfin suciyata karbi sujada na ya Yesu karbi ya bona daga zurfin suciyata karbi sujada na ya Yesu
karbi ya bona Surfin suciata, karbi sujadana, ya Yesu. Karbi ya bona, daga surfin suciata, karbi sujadana, ya Yesu.
Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Yes, I was lost, but now I'm found in you. I was blind, but now I see. I was deaf, but now I hear. I was down, but you picked me up and set me on the Mary Claire to stand.
Menene zenka, o Yesu. Menene zenba ka baba. To me, you're one alherinka. Agareni karbiya bona da kasurfin suciyata karbi sujadana ya Yesu
karbiya bona
ya bona
da kasurfin suciyata Yeah.